pagi. Mayang kau ya. Karshe dai jigo a jam'iyyar APC kuma tsohon sakataren gwamnatin tarayya Babashir Lawal ya ce sun yanke shawarar janye goyon bayan su ga dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar. Babban zaben kungiyar Fulani makiyaya ta Najeriya ya bar baya da kura. Jama'a assalamu alaikum. Bari mu soma da zaben babbar kungiyar Fulani ta Miyati Allah ta Najeriya da aka gudanar a ƙarshen mako, inda aka bayyana tsohon babban sakataren kungiyar Baba Usman Ingal Zarma a zaman wanda ya lashe zaben shugabancin kungiyar na ƙasa.
Na ji daɗi a gaskiya, kuma shi kansa mulki Allah ke bada shi ga wanda ya so. Na yi wa Allah godiya matuƙa wanda ya bani nasarar lashe wannan zabe. Na farko kuma na biyu na yi wa shi mai alfarma suke musulmi godiya da ya fito da tsari wanda ya sa aka tantance 'yan takara, kuma aka yi zaɓe na tsakani da Allah a fili, wanda ya ci ya san ya ci, wanda ya faɗi kuma ya san ya faɗi. Don kowane ɗan takara da ya tsaya takara a wannan zaɓen, ƙuri'a sai ya ɗauka hannunsa ake ba shi ya riƙe, kuma lokacin da aka zo ƙirge a hannunsa ake karɓa a ƙirga ya san yawan ƙuri'ar da ya samu. Don haka kaga abu ne wanda aka yi shi a fili, pray and fair kamar yadda Bature yake faɗa.
To amma kuma ɗaya daga cikin 'yan takarar mukamin na shugabancin ƙungiyar Sa'idu Mai Kano ya ce da sake,
shi mai alfarma sarki musulmi ya naɗa kwamiti, wato screening committee. Aka tantance mu, aka tura mu NDLA, kowa ya je aka gwada lafiyansa. Aka tura mu wajen DSS, aka tura mu wajen 'yan sanda, aka tura mu wajen hukumomin nan gaba ɗaya, aka tura sunan kowa. Don an kira mu 'yan takarar president, mu guda shida ne, amma guda ɗaya bai zo ba. Ni ne na ɗaya wanda aka fara ma Albishir, an gwada ni ina da lafiya, an tura sunana a security, ba ni da wani matsala ko guda ɗaya. An sake kiran guda ɗaya, aka gaya mashi abinda aka gaya mu. Aka sake kiran wani, aka gaya mashi abinda aka gaya man. To akwai guda biyu, daga cikinsu akwai wanda ake ce shi ya ci zaɓe, shi ne wanda aka fara kira aka ce mashi ya jira, akwai magana a kanshi.
Ma'ana shi Baba Usman Ingal Zarma ke?
Shi Baba Usman yana cikin wanda aka ce ya jira, akwai magana a kanshi. Duk wanda aka ga bai qualify ba sai a ce ya jira. Suka zo suka kira mu wanda muka qualify da suɗi wanda ba su qualify ba. Sai to ku wayannan da kuka qualify, Allah ya taimaka muku a zabe. Wayannan da ba su qualify ba saboda wasu laifuffuka da wasu abubuwan da ba su dace ba, su ba sa cikin zabe. Muka wase da daddare karfe 10 sai ga waya, wai ana bukatar mu karfe 10:11 daidai a babban masallaci. Da na je kuma sai na ga da wanda da aka kore su jiya da mudin duk muna zaune. Sai suka sake gaya mana abinda za a yi, mu muka dakatar da wasu saboda laifuffukan da muka gani, amma yanzu mun mayar da su saboda wasu dalilai. Duk aikin da aka yi da wahalan da aka bamu duk ya kare a iska. Su suka kafa delegate, ba mu muka kafa delegate ba. Su suka rufe delegate a ɗaki suka ce mu muka kafa ku, saboda haka idan ba ku zaɓe mu ba ku da Miyati Allah ra'a abada. Wasu delegate ɗin ma an canja su. Saboda haka wannan zaɓe wato ba sahihin zaɓe ba ne.
Idan an ci gaba da wannan lamari, akwai wani abu da kake shirin yi ne?
To abinda nake shirin yi kawai idan an rantsar da su da komiti ɗin da sarakunan da su, zan maka su a kotu.
To sai dai kuma sabon zababben shugaba Baba Usman ya mai da martani kan wannan korafi.
To alhamdulillah malam Musa san yana bisa ga tambayanka na biyu, shi ne shi zaɓe dai wanda ba a tantance shi ba bai samun dama ya tsaya zaɓe. Balle ma ce har ya ci zaɓe. Don haka ni kaga da kaga na ci zaɓe da dukkan ɗan takara da kaga ya tsaya wannan zaɓe da wanda ya ci da wanda ya faɗi, dukkan wanda aka tantance ne aka yadda ya tsaya zaɓe shi ne ya tsaya zaɓe. In ma ya ci a tantance yake, in ma ya faɗi a tantance yake. In ka ce baka tantance mutum tsayawa takara ba, wata ƙirin rubuce ake ba shi a takarda cewa bai cancanci ya tsaya zaɓe ba. to ni babu wani wanda ya ban takarda a rubuce cewa ban cancanci tsaya ba, kamar yadda aka tantance kowane dan takara, ni ma haka aka tantance ni na tsaya takara, kuma Allah ya ban nasara. Daman bayan zabe akan samu korafi da yawa, kasan in mutum ya fadi zabe in baki hankali nesa ba, sai zuciya ta sashi kuma ya rinka yin agugwa da dama. To amma wannan zabe ne wanda aka yi shi tsakani da Allah, kuma aka yi shi asili. Kowane dan takara da ya tsaya zaben nan, in an dauko kuriya sai daga cikin akwai ta in tasa ce ni kamar ita ake tunda foto ne akan kuriya. Ni Allah ya sa na samu kuriya 114, wanda yake bi na a baya ya samu kuriya 31, wanda yake bi mu na 3 ya samu kuriya 20, wanda yake bi mu na 4 ya samu kuriya 4, wanda yake bi mu na 5 ya samu kuriya 3. Dukkan yan takara sun sa hannu da sun yadda da wannan zabe face mutum daya. To dan haka in kace aka ce korafi, in kaga wata kila korafi daga gurin wannan mutum ɗin yake, to man ko shi in ya kai hankalinsa nesa, abin ba na korafi ba ne. Zaɓe dai an riga an yi, ya kuma ƙare. Don haka a tafo a yi wa Fulanin Tarayyar Najeriya ake cikin haɗin kai da kwanciyar hankali.
Idan za a iya tunawa dai, tsohon sakataren gwamnatin tarayya Babashir David Lawal na ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, wanda kuma ya taka muhimmiyar rawa wajen ganin Bola Ahmed Tinubu ya sami daga tutar jam'iyyar a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa a babban zaben shekara ta 2023 mai zuwa. To sai dai bayan kammala zaben fidda gwanin ne aka sami takun saka tsakanin Tinubu da Babashir Lawal da jama'arsa, sakamakon zaben tsohon gwamnan jihar Borno Kashim Shetima da Tinubu ya yi a matsayin mataimakinsa, lamarin da ya ba da 'yan takarar shugaban ƙasa da mataimakinsa duka musulmai, abinda ake yi wa lakabi da Muslim-Muslim ticket. Tun a wannan lokacin Babashir Lawal ya fito ƙarara ya ƙalubalanci wannan matakin, inda a yanzu kuma ya bayyana cewa shi da mutanensa sun yi hannun riga da ɗan takarar na shugaban ƙasa na jam'iyyarsu.
Ni dai kam ba na Bola Tinubu yanzu, ni ba na Muslim-Muslim ticket. Shi Bolan ne bai saurare mu ba, ya zaɓe inda yake so ya je mu, kuma mun gaya can dama ba za mu yi shi ba in yi Muslim-Muslim ticket. Wannan magana na da Bola Tinubu ya daɗe muna kai. Bola abokina ne, ya fi shekara wajen 50, kullum dai muna tafiya mun zo fada a gidansa, akwai dai wasu mutane. Ha, to ya za ka ci zaɓe in ba ka ɗauki musulmi ɗan Northwest a ticket naka ba? Kullum ana wannan magana. Ni san shuru don me kar su ga kamar in na ce babu ba zai yi ba, kar ga kamar ni ina nema vice president ne. Shi Bola kuma ya san ni ba na neman vice president, ya san secretary to the government ɗin makusan dole aka sani. Na ce mishi ba na zama neman president, da in muna magana zai gaya mai ce to Bidi, ai magana vice president is not important. Akwai wasu positions wanda in an ba Krista ya fi ba vice president. Na ce of course na sani, ai na SGF da na je London yanzu na mishi explanation da ya tashi wurin ya koma Najeriya ran sati, sai announce ya ɗauki Kashim Shetima running mate ɗin shi. Daga dauren da aka yi mun waya, daga ce abokinka ai ya zo ya announce mana Kashim Shetima ya ɗauka, wanda ya bar ni a London Thursday da dare, da yana da niyyar ɗaukan Shetima. Ai da ran da nake mishi explanation zai ce kai Bidi kai haƙuri, na ɗauki Kashim Shetima, amma wa'annan positions zan ba mutane nan naka. Ni yanzu ko musu muka yi ko faɗa muka yi, in na dawo zan kira mutane na in ce musu to jama'a abin ta faru, abin da muke gudu ta faru, ya ɗauki musulmi running mate, amma wa'annan ministries zai ba mu Christians a arewa mai haƙuri. After all kusan na AGF vice president ba wani abu ne, spare tire na kawai, amma wa'annan inda aiki ne ma 'ya'yanmu za mu samu, masu neman kwangila za su samu. Bai haƙuri, maybe that they'll be very angry, amma dai amma bai wannan ba, ya share ne abin ne a London, ya dawo ya announce a wurin shi. To operation na Krista arewa ya yi mana yawa, har ya zama yanzu in za ka tashi kuma ka ce za ka yi Muslim-Muslim ticket, ka buga mana kusa kai kenan, banda wanda aka buga mana a kafa.
A a jihar Niger da ke arewacin Najeriya kuma hukumar zaben jihar ta yi amai ta lashe a wajen bayyana sakamakon zaben wata karamar hukuma daga cikin zaben kananan hukumomin jihar da aka gudanar a makon jiya. To sai dai saboda karancin lokaci anan zamu dasa aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku bayani kan wannan da ma wasu al'amura na daban. Godiya ga wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu Alhikaya da Mustafa Nasiru Batsari. Sai Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.